Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku. VOA Hausa, dan Allah, kasashe nawa ne suke amfani da kudaden sefa, kuma kasashe nawa ne suke amfani da harshen Faransanci a duniya da ma nahiyar Afirka? Mai tambaya Garba Idi Wais Zindar, dan jihar Damagaram, mazaunin Abuja, Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah, ina so ku tambaya mun masana su yi mun bayanin abubuwan da ke kawo ambaliyar ruwa. A bana an samu ambaliyar ruwa sosai a sassa daban-daban. Shin ko hakan na da alaka da sauyin yanayi da masana ke faɗa? Mai tambaya Sa'idu Abdullahi da Maturu. To bari mu fara da ansoshin tambaya kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa da kuma waɗanda ke amfani da harshen Faransanci. Idan mai tambaya Malam Garba Wais da sauran masu saurare na tare da mu, ga ansoshin da wakiliyarmu a Damagaran Tamar Abari ta samo daga Malam Musa Alasan, malamin fasaha kuma masanin tattalin arziki a Jami'ar Andre Salifu da ke Damagaran, da Dr. Siddo Adamu, malamin Faransanci a Jami'ar ta Andre Salifu da ke Damagaran. Ga Malam Musa Alasan da bayani kan kasashen da ke amfani da takardar kuɗin sefa.
Kasashen da suke aiki da sefa sai in ce a duk duniya kasashe 14 ne. Kenan abin da ya kamata na farko a sani menene shi ake cewa kuɗin sefa. Kuɗi na sefa yana nufin kuɗi na kasashe renan Faransanci wanda suke a kasashen Afirka. To kenan ko an ce masu aiki da sefa a kasashen sai kasashen Afirka. To a duka kasashen Afirka masu aiki da sefa a kasashe 14 ne. Akwai kasashe 8 na Afirka ta yamma, akwai kasashe 6 na Afirka ta tsakiya. Wannan su ne suke aiki da sefa. Kenan kudin wanda ko in ce wanda Faransanci ta wa mulkin mallaka, dan saboda ina ce reno a fahimta da kyau. Kenan kasashen Afirka wanda Faransanci ta wa mulkin mallaka su ne Faransa ta wa ta kirkiro musu kudin su ta sa mushi suna sefa. Su kuma wannan kasashen da nace 8 na Afirka ta yamma su ne wanda suke kalkashin kungiya wanda ake cewa IOMUA. Wanne ne IOMUA? Kasashe na Afirka ta yamma wanda suke da cikin gungu masu aiki da kuɗi bai daya, kuma suke da tsarin kasuwanci da tattalin arziki daya wanda ake cewa IOMUA, wanda ya shahi Niger, Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal, Cote d'Ivoire, Togo da kuma Guinea. Wannan kasashe su ne 8 na Afirka ta yamma masu aiki da sefa. Yawa nace kuma akwai kasashe guda 6 na Afirka ta tsakiya wanda su ma Faransanci ta mulkin mallaka, wanda sun hada akwai Kamaru, akwai Chad, akwai Central Africa, wanda Afirka ta tsakiya, akwai Gabon, akwai Guinea Equatorial, kuma akwai Congo. Wannan kasashe guda 6 na Afirka ta tsakiya su ne kuma kasashe masu aiki da kuɗin sefa. In an hada da wancan kasashe guda 8 na Afirka ta yamma, kenan su ne kasashe 14 wanda suke aiki da kuɗin sefa.
Sai kuma ansar tambaya kan kasashen da ke amfani da harshen Faransanci ga dakta.
Nagode, ni ne Dr. Siddo Adamu daga Jami'ar University Andre Salifu na Zandar. Ina koyar a wajen harshen Faransanci, insha Allah zan muku amsa tambayoyi. Harshen Faransanci dai ana dauke shi kaman harshuna da wayanda ake magana masu yawa a cikin duniya. An dauke shi kaman gurbin shi na wajen tara a duniya cikin harshuna da ake magana. Cikin nahiyar Afirka kasashe 16 suke magana Faransanci ko sun dauki Faransanci kaman harshe na aiki ko harshen koyarwa ko harshen batutuwa tsakankanin mutane. Su mun koma kaman me aka ce ma wajen bangaren Francophonie. Kun san kaman yanda cikin harkan English akwai Commonwealth, haka ne kuma cikin harkan Faransanci akwai wanda aka ce ma Organisation Internationale de la Francophonie, wanga kungiya ce ta musamman wadda a cikin shi akwai kasashe, akwai gwamnatoci. To ana dauke su kaman kasashe 88 ne cikin wannan kungiyar. Duk wayanda suke mu'amala da Faransanci da harakar da me aka ce Faransanci. A cikin kasashen 88 suke, akwai kasashe 54 wayanga dindindin su suna cikin kungiya sai ya shiga sahun gaba na mutane waɗanda suke ka harshen Faransanci. Mun aka ce member association an dauki kaman nahiyar Africa kaman Republic Democratic na Congo shine ya yi kowa zaman masu ɗan harshen Faransanci. An dauki kaman wajen mutanen ƙasa an dauke su kaman mutane miliyan 78. Don kenan shine ya tsaya ya shiga sahun gaba na mutane waɗanda suke harshen Faransanci. Banci waɗanda ƙasashe a cikin 88 kin akwai wasu kasashe 27 wanda ana ce musu kasashe observatory kaman su masu ɗan sa'ido ne za a ce hakan ga suna ta kallo suna da ra'ayin Faransanci suna da ra'ayi kungiyar kin na me aka ce Organisation Internationale de la Francophonie to kungiya ce ta musamman wanda yake kula da harkan kaman a ce zabe suna da magana a ciki ka ce harkan harshen ma karanta sheshi koyarwa da harkan kudade da harkan mu'amala tare da mutane. Nagode.
Yanzu kuma sai ansar tambaya kan abubuwan da ke haddasa ambaliyar ruwa. Idan mai tambaya Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu na tare da mu, ga ansarka da wakilin mu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga masani a fannin yanayi Dr. Ayuba Tumba Kwabi na kwalejin koyar da malanta ta tarayya da ke Yola, Adamawa, Najeriya, wanda ya ce.
Wannan tambaya na kan me yake kawo ambaliya ruwa tambaya ne wanda yana da kyau saboda zai ilmantar da al'umma sosai. In aka ce ambaliya wato a samu lokaci ne da aka yi tsunami ruwan sama wanda kuwa ya cika koguna har gaba ya kuma shiga cikin gwanaki da kuma har inda gidaje mutane suke wanda ba a yi zato ba. To in ta faru a haka nan za a ce ai ambaliya. To ababin da suke kawo ambaliya ruwa suna nan kamar haka. Na ɗaya wato canji yanayi ko kuma sauyi yanayi in ji Hausawa wanda tabas yana iya kawo canji cikin ruwan sama wanda a waɗansu wurare akan kasance a yi ruwa sosai wanda zai kawo matsala ga al'umma. Ruwan na kuma yakan iya ya cika wato koguna da suke a wurin. To mudu waɗannan koguna suka cuku da ruwa har zuwa gaba kaga dai ba za a yi tsira ba zai bi inda ba yi zota ba zai shiga cikin gwanaki ta yi barna zaka tana iya shiga cikin gidajen mutane musamman wanda suke da gidaje a gaba na koguna. Wannan hatsari ne kaga dole suna cikin ambaliya ruwa. Na biyu shine wato tafki da muke da shi wato tafki ana ce da shi a Turance dam ko in an samu dam wanda ayi ta dama da niyya saboda a tara ruwa wanda al'umma suka iya su yi amfani da ita da rani ko ta waje noma ko ta bawa dabbobi yakan iya ya cika da ruwa sosai. To in ba a lura ana zarci waɗannan tafki ana ga yanda ruwan da ke taruwa a ciki ana sake ta yanda za ta tafi a hankali ba tare da za ta kawo ambaliya ba. Ran da ta fashe ko kuma ta tsage to ruwa zai soka ne kaman bala'i. Ala misali shekarun da suka gabata akwai wanda aka taba yi a jihar Plateau a cikin Jos lokacin da wani dam ko kuma tafkin da ake kira Lamingo Dam wanda aka mance da ita aka yi tsananin ruwa a jihar Plateau lokacin ya cika wannan tafki nan sai tafki na ta tsage ta bi hanyanta har cikin al'umma ya ɗebe mutane rukuba da shauran lokacin. Haka ma a shekarun da suka gabata a taɓa yi a jihar Kano lokacin da wata dam ta tsage ta ɗibi jama'a. To kaga na biyu kenan cikin abubuwan da suke kawo ambaliya ruwa. Na uku shine halinmu da Adam inda ya kamata mu gyara muhalinmu ba mu iya gyara. Zaka ga waɗansu su yi gidajensu a gababuwa na ruwa na magudanar ruwa wanda koyaushe in aka yi ruwa komai kankantar wata rana yakan iya shiga cikin gidaje. Amma musamman zaka ga cikin gari gashi da ai lambatu lambatuna ai da dalili aka yi, saboda aka yi ruwa komai yawa komai kankanta ruwan zai su shiga cikin wayannan lambatu sun gangara zuwa cikin koguna, sai koguna kuma su kai su zuwa teku. Amma saboda jahilici zance zaka ga mutane za su cika lambatuna cikin gari da kasa da deti lokacin da aka yi sanani ruwan sama, ruwan da ta zuba daga sama wanda ya kamata ta gangara cikin lambar 2, zaka ga babu lambar 2, dole ne ta shiga wa mutane gida. Kaga wannan ya kawo ambaliya. Na hudu, wanda yake kawo ambaliya ruwa, mu ba mu da wani a kasan Afirka, ba mu da shi a Nigeria, ana samun sa wato kasashen Turai da Asia wanda akwai tsanani sanyi, saboda zaka ga ruwan sama zai daskare akan duwatsu ya zama kaman kankara, wato ana kira ice cap. Sai dai mutane mu su ga a TV in an nuna kasashe waje, amma a Afirka saboda tsananin zafi ba mu samun ta. To lokacin da yanayi ya canju ya dan kara zafi, zaka ga wannan ruwan da take a kankara take a sama duwatsuna za su narke, narkewansu kuma suna yana kasancewa babban ruwa ne zai saka kuma da ƙarfi da yawa bisa kan dutse nan sai ya shiga cikin jama'a. Shine kana gani a kasashen America da Ingila da irin su Malaysia ta waje gefen Himalayas Mountain, wato dutsen Himalayas nan ana samu ire-iren su, yana ba da kashi ga mutane India da mutane Indonesia da su Malaysia da ire-irensu a gefen can din, saboda su suna samun da dama wa'annan ruwan kankara a saman dutse. To wa'annan ne wanda abubuwa ko kuma ababi da zamu ce shi yake kasance yana kawo mana ambaliya ruwa. To yanayin canji yau sauyi yanayin yana nan kota ina a duniya, yana shafi kowane ƙasa, amma dai ba duk kowane ƙasa ne kuma take samun tsanani ruwan sama saboda canji yadda yi ba. Akwai waɗansu ma mamako su samu tsanani ruwa sama, saka gani sai su samu drought, wata rashin ruwa. To haka abun ya kasance. Haka dai zamu iya mu ce waɗannan abubuwa ne suke kawo mana ambaliya ruwa a cikin rayuwarmu. To Allah ya sa mu fahimta mu kuma dace.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin, Dr. Sidu Adamu da Malam Musa Alasan, malamai a Jami'ar Andrew Salifu da ke da Magaran, da kuma Dr. Ayuba Tumba Kwabi na kwalejin koyar da malanta ta Yola, jihar Adamawar Najeriya, sai kuma wakilanmu Tamar Abari da Muhammad Salisu Lado, da kuma wanda ya bada umarni Daniel Brown da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.